Najeriya an fafata a wasannin European League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na ƙarshe ga kuma yadda wasan ta kaya. Kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal ajiyar ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta Vatican Borisov da ƙwallo 6 da 0, sai kungiyar ƙwallon kafa ta Rijeka ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan da ƙwallo 2 da 0. Kungiyar ƙwallon kafa ta Villarreal kuwa ta sha kashi a hannun Maccabi Tel Aviv da ƙwallo 1 mai ban haushi, ta kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Atalanta ta doke Lyon ne da ƙwallo 1 da babu. Slavia Praha ta sha kashi a hannun Astana da ƙwallo 1 mai ban haushi, sai kungiyar ƙwallon kafa ta Hoffenheim ta samu nasara kan kungiyar ƙwallon kafa ta Sheriff da ƙwallo 2 da babu. Sai Zlin ta sha kashi a hannun Lokomotiv Moscow da ƙwallo 2 da 0. Hoffenheim kuwa ta tashi Rangers 1-1 tsakaninta da Ludogorets, sai kungiyar ƙwallon kafa ta Apollon Limassol wacce ta haya kashi a gidanta a hannun Everton da ƙwallo 3 da 0. Austria Wien sun tashi Rangers babu ci tsakaninta da Ek Athens, sai kungiyar ƙwallon kafa ta Istanbul ta samu nasara a kan kungiyar ƙwallon kafa ta Sporting Braga da ƙwallo 2 da 1, yayin da Dynamo Kiev ta lallasa Partizan da ƙwallo 4 da 1. Ita kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Zuriyar ta sha kashi a hannun Atletico Bilbao ne da ƙwallo 2 da 0, sai kungiyar ƙwallon kafa ta Real Sociedad ta sha kashi a hannun Zenit da ƙwallo 3 da 1 a gidan Real Sociedad. Olympiacos Marseille ko sun tashi babu ci tsakanin da kungiyar ƙwallon kafa ta Salzburg, sai kungiyar ƙwallon kafa ta Zulte ta doke Lazio da ƙwallo 3 da 2. Kravina gida ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta Cologne da ƙwallo 1 mai ban haushi, Vitesse ta samu nasara kan Lens da ƙwallo 1 da babu. Har ila yau kungiyar ƙwallon kafa ta Victoria ta samu nasara ta tashi kunnen doki 1 da 1 da kungiyar ƙwallon kafa ta Coyenso. Ita ma kungiyar ƙwallon kafa ta Hertha Berlin sun tashi Rangers 1 da 1 da kungiyar ƙwallon kafa ta Osasuna. Yayin da kungiyar ƙwallon kafa ta Skopje suka fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Rosenborg an tashi wasan 1 da 1, ita kuwa Hapoel Beersheba ta sha kashi ne a hannun Victoria Feyenoord da ƙwallo 2 da 0. Kungiyar ƙwallon kafa ta Bucharest ta sha kashi a hannun kungiyar ƙwallon kafa ta FC Lugano da ƙwallo 2 da 1. Idan muka dawo ɓangaren wasannin league na ƙasashe daban-daban na nahiyar Turai, a yau za a dawo fafatawa a gasar La Liga na ƙasar Spain mako na 15, inda a yau din za mu ga wasa ɗaya. Kungiyar ƙwallon kafa ta Alaga za su karɓi wakilcin Las Palmas da misalin ƙarfe 9 na dare a gogon Najeriya. A Bundesliga na ƙasar Jamus kuwa wasan mako na 15 ne a yau. Kungiyar ƙwallon kafa ta Stuttgart za ta karɓi wakilcin kungiyar ƙwallon kafa ta Bayer Leverkusen da misalin ƙarfe 8:30 na yammaci a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. Sai kuma ƙasar Faransa, inda nan ma za a kara a gasar League One na ƙasar na shekara 2017 zuwa 2018, su kuma wasannin mako na 17. Kungiyar ƙwallon kafa ta Grandis ne za su fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Strasbourg da misalin ƙarfe 9 saura kwata na dare a gogon Najeriya. A ɓangaren labarin ƙwallon kafa na 'yan wasan ƙwallon kafa kuwa, shahararren ɗan wasan ƙwallon kafan nan na ƙasar Portugal mai takale da kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da ke ƙasar Spain, Cristiano Ronaldo ya sake lashe kambun zakarun 'yan wasan ƙwallon kafa na duniya mai taken Ballon d'Or, wacce wata kamfanin mujalla ta ƙasar Faransa ta saba bayarwa duk shekara. Wannan shine karo na 5 da ɗan wasan ya taɓa lashe kambun, inda ya lashe a shekara ta 2008 a lokacin yana kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United. Bayan dawowarsa kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ya sake samun nasara a shekara ta 2013 da shekara ta 2014, sai ya sake ɗaukar wannan kambo a shekara ta 2016, inda a yanzu ya sake ɗauka a shekara ta 2017. Cristiano Ronaldo ya taimaka wa kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid wacce ta lashe gasar UEFA Champions League, wato kofin zakarun nahiyar Turai a jere a shekara ta 2016 zuwa 2017, da kuma ɗaukan kofin ƙasar Spain wato La Liga na shekara 2016 zuwa 2017. Ana ganin wannan abu shi ya ba da dama wa ɗan wasan ya sake lashe gasar. Sai dai ya haura kan takwaransa wanda ya zo na biyu, Lionel Messi na Barcelona, wanda shi ne ya zama wani biyu a masu wanda aka zaba shi ko ɗan wasan tsohon ɗan wasan Barcelona wanda ya koma kungiyar ƙwallon kafa ta PSG, Neymar shi ne ya zama wani uku. Iya abin da ya sauka kenan a labarin wasannin namu na yau. Huta lafiya.